Sufeto Janar ne ƴan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris, ya ce cikin watanni uku da suka gabata, kimanin jami'an ƴan sanda 128 ne aka kakkashe su a sassa daban-daban na Najeriya. Kuma ya dora alhakin hakan ne akan masu zafin kishin addini, ƴan fashi, ƴan iska da ƴan tsagera. Sanarwar da hedkwatar ƴan sandan Najeriya da kenan Abuja ta aiko mana, ta ce wasu daga wannan aika-aika an tafka su ne a jihohin Zamfara, Anambra da Rivers. Rundunar ƴan sandan Najeriya ta gargaɗin cewar dole a daina hakan daga yanzu. Kakakin rundunar ƴan sandan Nigeria. Mataimakin Commissioner ƴan sanda Don Awuna ya min ƙarin bayani.
The IG is not happy.
Sufeto Janar ƴan sandan Najeriya bai farin ciki da yadda wasu mutane ke afkama ƴan sanda a kuma farma ofisoshin ƴan sandan da ma motocinsu da ma sauran gine-ginen gwamnati saboda wasu dalilai, kuma dole a dakatar da hakan. ƴan sanda ne ke fara tunkarar duk inda ake da tashin hankali. Wani lokaci in mutane na da damuwa tsakaninsu da zarar sun ga ɗan sanda sai su afkama yi, kamar dai shi ya ja musu wannan matsala. Bayan kuma mu babban aikinmu shi ne tabbatar da zaman lafiya da tsaro, mu kuma kare dukiyar da rayukan jama'a. A cewar ambasada Yusuf Mamman, kashe ɗan sanda fa babbar magana ce.
Ai a da kuma yadda duk tsarin tsaro yake, ai duk wanda ya taɓa ɗan sanda ya taɓa hukumar Najeriya ne, kuma kamata ai a ce duk kowaye shi wanda ya kashe ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a ko'ina yake an je, ko Najeriya za ta zama ta tashi ba ta da sisin kwabo, an je an kawo shi a hukunta shi. Amma a yau ka ji an ce an kashe ɗan sanda kawai kamar an kashe kiyashi, to ai ita hukumar ƴan sanda ya kamata
mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Baba Yola Muhammadu Tango, ya ce ɗan sandan Najeriya na buƙatar samun ƙarin horo irin na zamani.
Rai kowane iri ne, ba na ɗan sanda ba, ko na waye ma aka kashe ba abinda mutane za su zauna suna ɗarin su suna kallo ba. Na biyu, ka san ana maganan ƴan sanda na kashe mutane ta tribulate da sauransu, ba mu taɓa ji shi state ya yi magana ba. Amma babban magana abinda nake gani a nan, wataƙila training ne da ake ba su na da da yanzu daban, saboda ai da ba mu samu iri wannan cases a ce an kashe ƴan sanda sun kai 128. To wataƙila ya kamata ya dubi training manuals nasu da training institutions don ko kwanaki nan sati kuɗe suka wuce na ga koke-koke a kan police academy na Wudi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.